sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Aisha Tasila ce tare da Salfilu Hashim Gumar da sauran abokan aiki muke yi wa musulmai a duk inda suke barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su a cikin shirin gakanin labaran duniya.
Asaran yawan waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus a Amurka zai kai 100,000 cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Kasar China in nan ne cutar corona ta fara barkewa ta ce jiya asabar ba wani dan kasar da ya kamu da cutar coronavirus. Kungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta na tsawon kwanaki uku albarkacin karamar sallah wanda zai fara aiki daga yau Lahadi.
Kanin labaran kenan. To kasancewa yau take karamar sallah za mu jingine dukkan shirye-shiryen mu kamar yadda aka saba domin baiwa mutane da ke zaune a kasashen waje damar isar da gaishe-gaishen su ga ƴan uwa da abokan arziki a cikin kashi na biyu na shirye-shiryen sallah. Kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ana tsaron yawan waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus a Amurka zai kai 100,000 cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Domin jimamin wannan rana jaridar New York Times ta yau Lahadi ta buga jerin sunayen waɗanda cutar ta kashe da 'yan takaitaccen bayanansu da aka bayyana a kafafen labarai a faɗin ƙasar. Yawan waɗanda suka mutu a Amurka sun kai sama da 97,000 da safiyar yau Lahadi a cewar jami'ar Johns Hopkins. Rana Asabar yawan waɗanda cutar ta kashewa a birnin New York bai kai mutum 100 ba, wanda wannan shine karan farko tun ranar 24 ga watan Maris. Yanzu haka da yawan mutanen da cutar ta kama a faɗin duniya ya cira zuwa sama da miliyan 5.3 a cewar ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins, inda waɗanda suka mutu suka wuce 342. Kasar China inda nan ne cutar coronavirus ta fara barkewa ta ce jiya Asabar ba wani ɗan ƙasar da ya kamu da cutar coronavirus, wanda wannan ne karan farko da hakan ya faru tun bayan da ta fara bayar da rahoton kan samun kamuwa da cutar a watan Janairu. Hukumar kiwon lafiya ta China jiya Asabar ta ce adadin sabbin kamuwa da cutar ya yi ƙasa daga 4 zuwa babu daga ranar Alhamis zuwa Juma'a, wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar ya kai sama da 4,600 a hukumance, sannan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar kuma kusan 83,000. Sauraron matakan hana zirga-zirga sun taimakawa China wajen shawo kan yaduwar cutar a sassan ƙasar, wanda ta ga matuƙar raguwar masu kamuwa da cutar tun daga watan Maris. Akwai masu ɗauke da COVID-19 wajen miliyan 5.3 a duniya, da kuma wanda suka kamu wajen 339 a cewar jami'an Johns Hopkins. Annobar ta sa ƙasashe na ta fama da yadda za su kare mutane, sannan kuma lokaci guda su buɗe harkokin hada-hadar tattalin arziki, wanda hakan ya kawo tangarɗa ga yadda musulmi ke yin bukukuwan sallah bayan watan azumin na Ramadan da kuma bukukuwan Memorial Day na tunawa da sojojin Amurka da suka mutu yayin aikin kare muradun ƙasar, wanda bisa al'ada Amurkawa kan ji shakatawa a gaɓuɓɓun ruwa da gandun shakatawa. Kungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta na tsawon kwanaki uku albarkacin karamar sallah wanda zai fara aiki daga yau Lahadi. Ta yi hakan ne a wani saƙon Twitter wanda ta tura jiya Asabar. Kuma shugaban ƙasar ya ce ita ma gwamnatin ƙasar za ta mutunta tsagaita wutar. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu ya kasance duk da annobar cutar coronavirus. Kar ku kai duk wani farmaki na soja kan abokan gaba ko a ina suke. Idan abokan gaba sa kai muku wani farmaki ku kare kanku. Abinda mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid ya rubuta kenan a kafar Twitter. Ya ƙara da cewa saboda bukukuwan sallar Idi kawai aka ayyana wannan tsagaita wutar wanda ke zuwa bayan ƙarshen wata mai tsarki na Ramadan. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi marabalale da wannan kwanci ɗamara Taliban ta yi, sannan shi ma ya tabbatar musu da salama. A matsayina na babban kwamandan askarawan ƙasa na umarci jami'an tsaron ƙasar Afghanistan da su mutunta tsagaita wutar na tsawon kwanaki uku su kare kansu kawai idan an kai musu hari, abinda shugaban ya rubuta kenan ta kafar Twitter. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Britannia Boris Johnson na shirin rage rawar da kamfanin kera na'urorin sadarwar na kasar China mai suna Huawei a ayyukan kafa bangaren sadarwar Britannia na ingantaccen matakin nan na G5 saboda rikicin da ke tafkawa kan cutar coronavirus a cewar jaridar Daily Telegraph. Asali Maj Boris Johnson ya umarci jami'an da abin ya shafa a kasar da su kullo da wani shiri na rage rawar da kasar China ke takawa a harkokin gina Birtaniya ta yadda zuwa shekarar 2023 kasar China ba za ta taka wata rawa ba sam a harkokin gina madafin ci gaban na Birtaniya, a cewar jarida a daren ranar Juma'a. Ana ganin Johnson zai so yin amfani da wannan mataki na rage tasirin China a Birtaniya wajen gamsar da shugaban Amurka Donald Trump wajen tattauna batutuwan cinikayya, ganin cewa Birtaniya ta fice daga tarayyar Turai bisa ga bayanan jaridar. Ofishin Prime Minister na Birtaniya da ke Downing Street ya ki cewa komai bayan da aka tuntube shi. Haka shi ma kamfanin na Huawei ya ki cewa komai da aka nemi jin ta bakin sa. Daga ƙarshe shugaba Kim Jong Un na kasar Koriya ta Arewa ya sake fitowa bayanan jama'a bayan sake kauracewa jama'a da yayi na tsawon makonni uku a jeli, kamar yadda yayi a baya har ake tarar din cewa yana fama da rashin lafiya kuma ya mutu. Kafar labaran gwamnatin kasar yau Lahadi ta ce shugaba Kim ya jagoranci wani taro wanda ya tattauna kan batun faɗaɗa abin da ya kira ayyukan tauna tsakuwa ta wajen amfani da ƙarfin nukiliya. Hotunan sun nuna yadda shugaba Kim ya rattaba hannu akan wasu kundodi da yin jawabai da kuma nuna yatsa a wani hoton talabijin da aka jinkirta shi saboda badda sawu. Hotunan waɗanda aka wallafa su a kafafen yaɗa labaran gwamnatin ƙasar ba su nuna wata alamar rashin lafiya tare da Kim ba. Wannan shine karan farko da Kim ya fito bayyana jama'a tun daga ranar 1 ga watan Mayu, lokacin da ya bayyana a wani bikin bude wani kamfanin takin zamani bayan an shafa makonni uku ba a ganshi ba a bayyanar jama'a.
A gaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya. Ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu zan miƙa ragamar shirin ga abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande domin jin abin da ya haɗa mana a kashi na biyu na kuma ƙarshe a wannan rana ta musamman. Yusuf gareka.
Yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho mai sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho mai sallar Eid.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Ranar ya ku jama'a sai muyi fara'a domin yau ne ranar Eid.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harande ke muku barka da wannan la'asariyar, ta da fatar an yi sallar Idi lafiya ga waɗanda suka samu dama, ta da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muna ibadunmu baki ɗaya ya kuma sa muna daga cikin ƴantattun bayinsa. Allahumma amin. A cikin shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu na wannan ranar Lahadi 1 ga watan Shawwal shekara ta 1441 bayan hijiran manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, kana yayi daidai da ranar 24 ga watan Mayu shekara ta 2020 miladiya. Za mu daura daga inda muka dakata a shirinmu na safiyar yau, inda za mu fara da nahiyar Afirka.
Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Alhaji Lukman Abbas. Da farko na yi ma ma'aikata na Lux Spring Water barka da sallah dukansu baki daya, da iyali na Ajiya Zubaida da yaran duk baki daya. Na koma kuma na gaida Alhaji Babakar Amin Abbas, Malam Abbas, Alhaji Sulaimana Soho Salaga, da Alhaji Gana Soho Salaga, da Alhaji Hasaki Nasu Soho Salaga, su ma na musu barka da sallah, da Sallaman Gwanjawa Alhaji Rufai Abbas, da Haji Umar Abbas, da Alhaji Isa Abbas, da mai dakinsa Ajiya Amina, ina musu barka da sallah. Ina gaida Ajiya Bibo Soho Salaga, da Ajiya Anti Soho Salaga, da Ajiya Sa'a, da Maramutu Soho Salaga, duka ina musu barka da sallah. Ina gaida Alhaji Garba Tela, ina ma barka da sallah. Ina gaida Alhaji Sile Lancaster, banyayana Alhaji Sile Lancaster, gidan Mala Abu daga Alaba, da kaninsa Alhaji Audu Malikiya da Alhaji Abibu Farkan. Ina muku barka da sallah. Ina gaida Ajiya Safura Abbas da Fulira Abbas da Ajiya Asiya Abbas da Ajiya Nasir Abbas da Ajiya Sari Abbas, duka ina muku barka da sallah. Da Ajiya Fati Abbas da Ajiya Barkisu Abbas, dukkanku ina muku barka da sallah. Ina gaida Alhaji Sa'idu Chama da Alhaji Abdullah Justice, ko kuma ina muku barka da sallah. Allah maimaita muna ya kai mu sabon shekara.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Mustafa Muktar, ni asalin dan jihar Kaduna ne, yanzu haka ina kasar Kenya. Zan yi amfani da wannan dama domin gaida mahaifiyata Malama Habiba da yayar mahaifiyata Hajiya Uwani da babana Alhaji Rabi'u da kakana Alhaji Sunusi, kanwata Nafisa Muktar da yayata Aisha. Zan yi amfani da wannan dama kuma wajen gaida abokaina kamar su Abubakar Uzairu, Umar Sa'id Yahya, Kamal Umar, Hussein Yusuf Ahmad, Abdullahi Sani, Abdullahi Abubakar M. Sadiq da sauransu. Sannan zan yi amfani da wannan dama wajen taya al'umman musulmi murnar ganin ƙarshen watan Ramadan. Ubangiji Allah ya amsa ibadunmu, Allah ya sa mun yi azumi karɓaɓɓe, ina yi mana barka da sallah. Ina kuma taya ɗaukacin ma'aikatan Voice of America murnar barka da sallah, kuma fatan Allah ya sa mun yi azumi karɓaɓɓe. Allah kuma ya kushe mu kishin Ramadan.
Ba wani ja in ja dan sun kawo hujja mai daraja. Amani aboki afuwaja, daga nan muzi ya rice a fabolta, su ma cando sun yayanta.
Sai muleka nahiyar Asiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Yunusa Halliru, ni ɗalibi ne a makarantar Ankun University of Science and Technology da ke nan ƙasar China. Ina matuƙarin farin ciki da Allah ya kawo wannan rana na sallah. Ubangiji muna godiya da san magama azumi lafiya, Allah ya kaɓi ibadunmu. Da farko dai zan so na miƙa gaisuwan barka da sallah na zuwa ga babana, wato Alhaji Halliru Inuwa Gwarzo, da mamana Hajiya Sa'adiya Aliyu, da ƙanwata Nana Khadija Halliru, da ƙanina Ahmad Halliru, sannan da Aliyu Halliru, da Rahama Halliru, da kuma Hawwa'u Halliru. Sannan kuma ina miƙa gaisuwa na da abokina Nazir Salisu Gombe, da Faruk da ke zama a Kaduna, da Abdul Ji Sambu da ke zama a Kaduna. Ubangiji Allah ya sa an yi sallah lafiya, Allah ya sa haka, amin. Sannan kuma wanda suka rasa rayukansu a cikin wannan azumin watan Ramadana, Ubangiji Allah ya ji kansu, ya gafarta musu, in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani, amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Hassan Yahya, kuma ina zaune yanzu a garin Salango da ke kasar Malaysia. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da nuna mana ƙarshen wannan azumi na watan Ramadan, kuma gashi yanzu muna murnar sallah ƙarama. Allah ya sa mu dace, amin. Haka kuma ina so in yi gaisuwa ta da kuma dukkan al'ummar jihar Kano, da fatan Allah ya yi mana wannan hali da muke ciki na wannan annoba, kuma ya maimaita mana wannan sallah cikin lafiya. Sannan ina miƙa gaisuwa ta ga yayana Alhaji Sunusi Haya tare da iyalansa baki ɗaya, da fatan an yi sallah lafiya. Haka zalika ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan abokan aikina da ke a jami'ar Bayero, ina yi musu barka da sallah, da fatan an yi sallah lafiya, Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya. Sannan ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki, da kuma fatan an yi sallah lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana cikin koshin lafiya da wadata, amin.
Yanzu kuma bari mu sake dawowa nan Amurka.
Assalamu alaikum, sunana Adam Ahmed Baba Jeje. Da farko zan fara miƙa roƙonmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana ƙarshen wannan annoba na coronavirus da dukkan jama'a baki duniya baki ɗaya. Sai gaisuwan sallah zuwa ga Alhaji Ali Ahmed Takum, da Alhaji ɗan Asabe Tukuya Takum, da Alhaji Ali Mai Jama'a, da Alhaji Muhammad Tela, da Alhaji Dalladi Kamaru duka a Takum, sai kuma Alhaji Salisu Hoto a Katsinala. Sai gaisuwan sallah zuwa ga Alhaji Nasiru Ahmed Ba'isa da matarsa Fatima, sai kuma gaisuwan sallah zuwa ga Honorable Amamzala JD Joseph, Kiyateka Chairman Kumi Local Government, tare da SA Media ɗinsa Abdul Mutan Labi Sadaudu a Wilo. shi mamanmu Hajiya Amina Isa Daudu. Shi kuma gaisuwa sallah zuwa ga dazabe minista Baisa da Alhaji Jakiri Jackson da Imam Muktari Chief Imam Kurmi Local Government da Abdul Malik Isa Daudu tare da mamanmu Gimbiya Isa Daudu. Shi gaisuwa sallah zuwa ga Uncle Alhaji Umar Sharif Abdullahi Kaduna, Engineer Babangida Abdullahi Mahmud Sharif Saddam Sharif. Shi kuma gaisuwa sallah zuwa ga Alhaji Awal Ali Ahmed Abuja da matarsa Fatima da kuma yar mu baby Suat. Shi fatan sai sallah lafiya. Shi kuma gaisuwa sallah zuwa ga Alhaji Isa Zuntu Zuntu Motors, Alhaji Sadisu Alegu, Alhaji Hamza Cancengi, Musa Mejo Mai Kano, sai Alhaji Sayyidu Yusuf Das da kuma Alhaji Bala Naramutu Sima Kwanan Cancengi, shi kuma Alhaji Garba Bayani. Gaisuwa sallah zuwa ga Alhaji Suleiman Abba Bashir da matarsa Maimuna a Jalin Gushi, Alhaji Shehu Umar Bashir Ngroje, Alhaji Sani Galadima a Ngroje, shi Alhaji Abdul Mumin Umar Bashir da Alhaji Hamisu Galadima da Alhaji Rabiu Galadima duka a Ngroje, shi kuma Alhaji Sidi Tasawa da Alhaji Bayi Tasawa a Niger da kuma Alhaji Mubarak Umbuwa a Maradi da Alhaji Iniji Muhammad Maradi, shi kuma Alhaji Zaidan Muhammad Maradi duka a Niger. A ƙarshen gaisuwar sallah zuwa ga Malam Audu Mazadu a Takum da kuma Munkaila Mazadu da Alhaji Shaban Sallau a Takum da Alhaji Habibu Habsi a Takum da Sadu Saidu Kumbo duka a Takum jihar Taraba, da kuma fatan Allah ya sa su yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Madakin Samunaka. Yau take sallah ina mika gaisuwar sallah na ga Professor Ango Abdullahi, Alhaji Muhammadu Juba Kongo, Dr. Danatu Sarki Tafida, Yariman Zazzau, Alhaji Manar Jafaru, Hajiya Kanda matan Saja Jumare, Alhaji Salisu Ahmed Gelleso da Aliyu Ahmed Gelleso, Alhaji Salisu Ahmed tsohon chairman Zaria Local Government, da fatan duk sun sha ruwa lafiya. Malam Umar ambulance driver Baban Gaddafi a asibitin Kofan Gayan, Alhaji Aminu Sani Sultani, Honorable Jibrin Ayaga, Hamisun Jaji Tudunwa da Zaria Mai Gyaran Radio da Television, Alhaji Lawal Nakowa Stores Tudunwa da Zaria da Alhaji Umaru Shagalunku, na fatan duk sun sha ruwa lafiya. Alhaji Jafaru Makarfi, Hajiya Uwani Ibrahim Suleiman, Hajiya Anti Matan Late Bella Dulere da Alhajiya Habiba Hadiza Matan Late His Excellency Dulere da Hajiya Victoria Matan Late Alhaji Zuberu Dulere da Alhaji Muhammad Sani dan Hajiya, da fatan duk sun sha ruwa lafiya. Zab Aliyu Abdullahi Makarfi, Shehu Isa Samunaka, Idris Buba Marwa, Matana Luba Aliyu da kanuwar ta Hajiyayya Umma da mamansu, da fatan duk sun sha ruwa lafiya tare da mutanen mu yace Allah dake nan Kaduna. A Samunaka ina mika gaisuwar sallah na da Lere ga mai martaba Sarkin Lere Brigadier General Garba Muhammad retired, da Sarkin Samunaka mai martaba Alhaji Musa Muhammad Sani, Limamin Samunaka Malam Nayako na Mantsamiya sai a Kunu, Salahu Suleiman na Shere da duk zuri'an na Shere, da fatan sun sha ruwa lafiya. Dan baba mai shayi Samunaka Alhaji Ahmadu Zaki Samunaka Abdulsalam Magaga Musa dan Filani da baba Ame Azad da Mudi Tanimu Galma, Hadawu yaro mai gyaran agogo Samunaka, da fatan duk sun sha ruwa lafiya. Alhaji Dan Azumi Sarki Hakimin Abadawa da Lawan Didi Jango, Alhaji Hayan Bawa da Abdulrazak Bayarbe, da fatan duk sun sha ruwa lafiya. A Kano ina mika gaisuwar sallah na ga Alhaji Ahmadu Wudin, Alhaji Ibrahim Usman Wudin, Alhaji Awal Kofar Ruwa Motors tare da fatan duk sun sha ruwa lafiya. Alhaji Bashir Aminin Alhaji Awal Kofar Ruwa Motors da Hajiya Rakiya Matan Late Alhaji Sani Muhammad Total Gyadi da fatan sun sha ruwa lafiya.
Barmuleka kasar Masar.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Alhaji Bilal Badamasi ko bomu shishi, mazaunin kasar Masar. Ina ma al'umman musulmi da duniya gaba daya ina musu barka da sallah, ina musu addu'a, ina mana addu'a gaba daya Allah ya karba ibadunmu da muka gabatar na cikin wannan wata da ya wuce, wata mai albarka. Allah kuma ya gafarta mana. Ina miƙa sakon barka da sallah na zuwa ga mahaifiyata Allah ya kara mata lafiya, Allah ya kara kareta, Allah ya sa ta shiga da kyau da imani. Ina mahaifina addu'a, Allah ya ji gansa, Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa. Ina ma dan uwana Muhammad Sani addu'a, Allah ya ji gansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya sanya mazuriyansa da bari a duniya albarka. Ina ma al'umman musulmi gaba daya inda suka riga mu zuwa gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama. Ina mika sakon barka da sallah na zuwa ga yar uwata Hajiya Hawwa Badamasi, Allah ya sa ta yi sallah lafiya, Allah kuma ya sanya mu zuriya albarka. Ina ma gaba daya al'umman fadin duniya fatan alkhairi, Allah ya ba mu damana mai albarka, Allah ya ƙara zaunar da mu lafiya, Allah ya ƙara budo mana da hanyoyin alkhairi ta kota ina daga gare shi. Da fatan kowa zai gudanar da shugulgulan sallah lafiya cikin kwanciyar hankali.
Daga kasar Masar bar mu sake dawowa nan Amurka.
Farko dai sunana Bello Alton Argungu, bangon Kabin Argungu, mazauni New York a kasar America. Da farko dai ina mika sakon barka da sallah ga mutanen Argungu dake wayanta gabaki daya. Da fatar an yi sallah lafiya, Ubangiji Allah ya karbi ibadunmu gabaki daya. Ina mika sakon barka da sallah ga mai martaba sarkin Kabin Argungu Alhaji Isma'ila Muhammad Mera tare da ƴan majalisarsa gabaki daya. Ina mika sakon barka da sallah tare da Ashek Imam Abdullahi Balalau da Ashek Abubakar Abdullahi Gura Argungu da Ashek Kabiru Muhammad Haruna Gombe tare da Alaramma Nasiru Salihu Gwandu da Injiniya Ashuru Baban Dede da Alhaji Ibrahim Umar Jeje Arkilla Diji da Professor Aminu Maude da Excellency Kabiru Tanimu Turaki San dan masanin Gwandu da mai shari'a Maryam Hassan Aliyu da Honorable Nasiru dan Umma Katukan Kabi member representing Argungu constituency da Honorable Musa Tungulawa Honorable Chairman Argungu local government da iyalaina kamar haka Hajiya Aisha Buga da Ramatu Bello Argungu da Maryam Bello Argungu da Saifullahi Bello Argungu da Aisha Bello Argungu da Abu Bakar Bello Argungu da Najatu Bello Argungu da Fatima Bello Argungu da Nadia Nuruddin da kanwata Hindatu Nasiru Jabo tare da mai gidanta Honorable Nasiru Jabo da Shafa'atu Bashar Maimanja da Alhaji Bashar Maimanja kasuwa Argungu da Nasiru Shatima Merawa da Aliyu Altuna Merawa da Ibrahim Altula Nigerian Correction Service Argungu da Basiru Hussein Mason Merawa da Sani Gahiya Merawa da Hajiya Mama Mai Masa da Husaina Saifullahi da Alhaji Dan Lami Usman Kano da Alhaji Ahmad Mai Yaya Kano da Hajiya Turai Dan Lami Usman Kano da Alhaji Nasiru Dego. Sai ina mika sakon barka da sallah ga abokaina kamar haka: Yusuf Muhammad Rikici, Yahuza Abubakar Argungu, Yusuf Muhammad Champion, Umar Adamu na Allah ya mu'allif, Abdullahi Muhammad Magulogo, Adamu Chindo AC Shishigin Bango, Garba Labaran Dangishuwa, Murtala Muri, Chemistry da Dandara Ajasko. Sai abokan aiki na Umar Mukhtar da ke CIPB Board da ke Abuja, sai Yahaya Aliyu Awashika, Garba Muhammad Pana da Mansur Abdullahi da Mukhtar Yusuf Argungu da Kabiru Muhammad Namera da Bello Ahmed PRO na Nigerian Immigration da ke Sokoto Command da Abubakar Umar Romo da dai sauransu. Ina fatar an yi sallah lafiya, Ubangiji Allah shi karbi ibadunmu, Allah ya saka su a cikin mizaninmu.
Masu sauraro
dogaro da waɗannan muka kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah daga fadin duniya na wannan shekarar sai kuma idan Allah subhanahu wataala ya kai mu sallah babba za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka bada gudunmawa wajen hada wannan shirin har ya zo muku da waɗanda kuka ji muryoyin su muna mika gaisuwar muryar Amurka zuwa ga daukacin ilahirin musulmai a duk fadin duniya da fatar Allah ya sa muna daga cikin yantattun bayinsa Allahumma amin ga gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga Alhaji Sambo Garba Gusau tare da Alhaji Muhammad Maccido Garba Gusau da abokin haihuwar su Alhaji Kabiru Garba Gusau da ke Rima Radio a cikin birnin Sokoto da fatar su da iyalansu sun yi sallah lafiya godiya ta musamman ga wadda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham nini naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Colombia
bismillah Yauni salla yauni aid barka 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 ku dukutaho bahin Allah muziyarto duk dangin mu dukutaho bahin Allah muziyarto duk dangin mu muziyarto duk dangin mu muziyarto duk dangin mu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دكته ميسل رعيد يوني سلا يوني عيد دكته ميسل رعيد ياكو جمع سيوه فرأة دومي يوني ران رعيد ياكو جمع سيوه فرأة دومي يوني ران رعيد
To a gaida Yusuf kuma barka da kokari masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na musamman muna fata Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu ga na badin badin badada za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafukan mu na Facebook, Twitter da Instagram yanzu a madadin dukkan abokan aikin mu da kuma Sarfilu Hashim Guman da ya taya ni gabatar da shirin da Leo Sahilu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Aisha Sulace da na shirya kuma na gabatar daga birnin Washington DC ke cewa a ci gaba da shan bukukuwan sallah lafiya
Afrique. Dites-le à un ami.